wasu maganganu da wasu ayyuka masu lada mai yawa magana ko aiki mai falala da ladan sa daga sunna na farko la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir babu abin bauta da gaskiya sai allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya mulki da godiya daga gare shi yake shi kadai kuma mai iko ne akan komai manzon allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya fade ta a rana sau 100 yana da lada kamar wanda ya yanta baiwa 10 kuma za a share masa munanan aiki 100 kuma za a bashi kariya daga sheidan a wannan ranar har zuwa yamma kuma babu wanda zai zo da abin da yafi nashi sai wanda yayi fiye da nashi ta biyu fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar sarki ya tabbata ga Allah kuma godiya ta tabbata ga Allah kuma babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Allah shine mafi girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace nahdu da annabi ibrahim a daren da aka yi isra'i da ni sai yace min ya muhammad ka isar min da gaisuwa ta zuwa ga al'umar ka da sallamata kuma ka ba su labari cewa lallai aljanna tana da turbaya mai kyau ce mai dadin ruwa ce
kuma ita fili ce kuma da shanta shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah
na uku subhanallah wa bihamdihi sarki ya tabbata ga allah tare da gode masa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fadi haka a lokacin safiya da kuma yamma sau 100 za a goje masa kurakuransa koda sun kasance misalin kunfarce ku ne kuma babu wanda zai zo da abin da yafi shi a ranar kiyama sai dai wanda ya fadi irin nasa ko ya kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kalmomi guda biyu masu sauki akan harshe masu nauyi cikin ma'auni masu soyuwa wajen mai rahama su ne subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim sarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa sarki ya tabbata ga Allah mai girma
ta hudu fadar subhanallahi wa bihamdi ta hudu fadar subhanallahi alazim wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah mai girma tare da gode masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yace subhanallahi alazim wa bihamdi za a shuka masa bishiyar dabino a cikin aljanna ta shida fadin subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك منظم الله صلى الله عليه وسلم آياتي
نكوان بيزونا أونور زما سي كورا قران سسوك يويتا سي يفرط ونن أدو أركافين يتاشي دقا ونن نور زما فاشي الله سبحانه وتعالى يغفرتا مسا
تبقوي ين سلاتي منظم الله صلى الله عليه وسلم
منظم الله صلى الله عليه وسلم آياتي نكوان دي يمن سلاتي سوديا Allah Allah zai mashi salati sau 10 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi min salati sau 1 Allah zai yi mashi salati sau 10 kuma za a goge masa kurakurai 10 kuma za a daga darajarsa sau 10 a wata ruwaya za a rubuta masa lada 10 na takwas falar karanta wasu ayoyi daga cikin alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya karanta aya 50 cikin yini da kuma dare ba za a rubuta shi cikin gafalallo ba kuma duk wanda ya karanta aya 100 za a rubuta shi cikin masu tsayuwa ga bautar Allah duk wanda ya karanta aya 200 alqur'ani ba zai zama hujja akansa ba a ranar kiyama duk wanda ya karanta aya 500 za a rubuta masa tari mai yawa na lada
ta tara falalar karanta qul huwallahu ahad
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya karanta wannan sura sau 10 Allah zai gina masa gida a aljanna kuma wannan sura ta yi daidai da 1 bisa 3 na alqur'ani ta 10 haddar wasu ayoyi daga cikin suratul kahfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya haddace ayoyi 10 na farkon suratul kahfi za a kare shi daga sharrin dujal ta 11 ladan masu kiran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai babu wani aljani ko mutum ko wani abu da zai ji saucin ladani faci yayi masa sai da a ranar kiyama ta 12 ladan bin mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah da kuma yin addu'a bayan kiran sallah ita ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته منزل الله صلى الله عليه وسلم يجي duk wanda yi wannan addu'ar bayan kiran sallah ceto na ya halatta a gare shi tasha uku kyautata alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi alwala kuma ya kyautata ta kurakuransa za su rika fita daga jikinsa har ta kasan faratansa tasha hudu addu'a bayan alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani daga cikin dayan ku da zai yi alwala kuma ya kyautata alwalarsa sannan yace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu fa shi an bude masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga ta kowace kofa ya so ma'anarta na shaida babu bauta da gaskiya sai allah kuma annabi muhammad bawan allah ne kuma manzon sa ne na shida yin sallah raka'a biyu bayan alwala ladan haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da zai yi alwala kuma ya kyautata alwalarsa sannan ya tashi sallati raka'a biyu yana mai fuskanto da zuciyarsa da fuskarsa zuwa ga Allah tace aljanna ta wajaba a gare shi na shida yawan tattaki zuwa masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sauri zuwa masallacin jama'a duk taki za a share masa mummunan aiki duk taki kuma za a rubuta masa kyawun aiki zuwa da dawowa na 17 zuwa masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya samu ko zuwa masallaci ko yayi maraice zuwa masallaci Allah ya tanadar masa a cikin aljanna wani masauki duk lokacin da ya samu ko yayi yammaci na 18 yin samu ko zuwa masallaci ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wanki kuma yayi wanka ranar juma'a sannan yayi samu ko yayi tafiya bai hau abin hawa ba ya kusanta zuwa ga liman sannan ya saurari khutuba kuma bai yi lagawu ba wato surutu ko wasa yana da ladan aiki shekara ladan azumunta da tsayuwarta ga kowace taku yayi a wata ruwaya yace ba wani mutumin da zai wanka ran juma'a kuma yayi tsarki daidai gurgurdan abin da zai iya kuma ya shafa man shi kuma ya sa turaren gidansa sannan ya fita
bai raba abu biyu ba abinda ake nufi kar ya je yana tsallaka kafadun mutane a cikin masallaci
sannan yayi sallah gurgurdan abin da ya samu sannan yayi shiru idan liman yana huduba tace an gafarta masa abin da ya kasance tsakanin juma'ar da watanta
ta 20 riskantar kabbarar harama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
da yayi sallar kwana 40 don Allah cikin jama'a yana riskar kabbarar farko za a rubuta masa barranta guda biyu barranta daga wuta da barranta daga munafunci ta 20
sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sallar jama'a ta fi sallar mutum daya da daraja 27
ta 21 sallar asuba da isha'i cikin jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi sallar isha'i a cikin jama'a to kamar ya sallaci rabin dare ne kuma wanda yayi sallar asuba a cikin jama'a to kamar ya sallaci dare ne baki daya
ta 22 sallah cikin sahun farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
da a ce mutane su san abin da ke cikin kiran sallah da sahun farko sannan a ce ba su same su ba sai idan sun yi ƙuri'a to da sun yi ƙuri'a akan haka na 23 sallar mace a cikin gidanta wata mace ka ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ya manzon Allah lallai ne ina son sallah tare da kai sai ya ce lallai na san kina son sallah tare da ni amma sallar ki cikin wurin kwanciyar ki tafi sallar ki cikin ɗakin ki kuma sallar ki cikin ɗakin ki tafi sallar ki cikin gidan ki
kuma sallar ki cikin ɗakin ki tafi sallar ki cikin masallacin mutanen ki kuma sallar ki cikin masallacin mutanen ki tafi sallar ki cikin masallacina na 24 yawaita sallar nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na hore ku da yawaita yin sujjada ga Allah domin kai ba za ka yi wata sujjada ga Allah ba face Allah ya azurta ka da wata daraja saboda wannan sujjadar kuma sai ya goje maka kuskure da ita
25 kiyaye sallolin nafila raka'a 12 a kowace rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yi sallah cikin yini da kuma dare sau 12 za a gina masa gida a cikin aljanna raka'a 4 kafin sallar azhar da raka'a 2 bayan ta sannan kuma raka'a 2 bayan sallar magriba sannan raka'a 2 bayan sallar isha'i sai kuma raka'a 2 kafin sallar asuba
ta 26 nafilar da ake yi kullum kafin sallar asuba
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace raka'o'i 2 na alfajr sun fi duniya da abin da yake cikin ta game da sallar asuba kuma yace duk wanda yi sallar asuba yana cikin alkawarin Allah
ta 27 ladan sallar walaha
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sadaka tana wayuwar gari akan kowace gaba ta dayan ku kowace tasbihi sadaka ce kowace hamdala sadaka ce kuma kowace hailala sadaka ce kuma kowace kabbara sadaka ce kuma umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne kuma hani daga mummunan aiki
sadaka ne
kuma raka'o'i 2 da mutum zai yi a lokacin hanzi sun wadatar da shi aikin waɗancan abubuwa na 28 ladan wanda ya zauna a wurin sallar sa yana ta ambaton Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'iku suna yin salati ga ɗayan ku matukar yana wurin da yayi sallah kuma matukar dai bai yi hadasi ba wato bai kare alwalar sa ba suna cewa ya ubangiji ka gafarta masa ya ubangiji ka yi masa rahama
na 29 ladan ambaton Allah bayan mutum yayi sallar asuba a cikin jami'i
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yayi sallar asuba a cikin jama'a sannan ya zauna yana ambaton Allah har fitowar rana sannan yayi raka'a 2 zai samu lada kamar ladan hajji da umara cikakku na 30 ladan wanda ya tashi da dare kuma ya tashi iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya tashi da daddare kuma ya tashi matarsa suka yi sallah raka'a 2 a tare za a rubuta su daga cikin masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata
na 31 ladan wanda ya yi nufin sallah da daddare amma sai bacci ya rinjaye shi
Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani mutum da zai kasance yana da sallah da yake yi da daddare sai bacci ya galabaici idansa akan ta face Allah ya rubuta masa ladan sallarsa ko barcinsa ya kasance sadaka
na 32 ladan wanda yayi addu'a bayan ya farka a cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya tashi da daddare sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله باب أبن بوتاوى دا غسكيا سي الله شي كدأي يكي باش دا أبوكين تاريا ملكي ناشيني شي كدأي كما شي مي إيكوني أكن دكان كومي وديا تتبتا غا الله كما تركي يتبتا غا الله كما باب أبن بوتاوى دا غسكيا سي الله الله شيني ما في جرما كما باب دبارا باب كرفي سيدي غا الله باين هكا idan mutum ya ce ya ubangiji ka gafarta mini ko kuma yayi addu'a za a karba masa kuma idan yayi alwala yayi sallah za a karba masa
ta 33 fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar sau 33 ya cika su da la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir
za a gafarta masa zunubinsa koda ya yi kai misalin kumfar teku ne
na 34 karanta ayatul kursi bayan sallar farilla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallar farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa
na 35 ziyarar mara lafiya
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani musulmi da zai ziyarci wani musulmi mara lafiya da safe face mala'iku 70 sun yi masa addu'a har sai ya kai yamma kuma idan ya ziyarce shi da yamma face mala'iku 70 sun yi masa addu'a har sai ya waye gari kuma zai samu gona a cikin aljanna
na 36 duk wanda ya faɗi kalmar tauhidi kuma ya mutu akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya fadi la ilaha illallah wato babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ya mutu akan haka face Allah ya shirar da shi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yace la ilaha illallah ma'ana babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ya mutu akan haka face ya shigar da shi aljanna na 37 ladan duk wanda yayi wa mai wata musiba jaje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi ma mai ciwo jaje to yana da irin ladan sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara cewa babu wani mumini da zai wa dan uwansa jaje a wata musiba da ta same shi face Allah ya tufatar da shi daga cikin kayan ado na karama na 38 ladan duk wanda yayi ma mamaci wanka kuma ya koye masa abin da ya gani daga gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi ma mamaci wanka sai ya koye duk abin da ya gani a gare shi Allah zai gafarta masa sau 70 na 39 na 39 ladan yin sallar jana'iza da binta zuwa makabarta har abin nita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya halarci jana'iza har akai mata sallah to yana da lada kamar kiradi daya kuma duk wanda ya halarce ta har aka binne ta yana da lada kamar kiradi biyu sai aka ce kamar yaya kiradi biyu yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace misalin duwatsu guda biyu manya manya sai dan Umar yace lallai mun yi sakaci da kiradodi da yawa na 40 ladan duk wanda ya gina ma Allah masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya gina ma Allah masallaci koda kamar shekar hasbiya ne lallai Allah zai gina masa gida a cikin aljanna na 41 ladan ciyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wata rana da bayi suke wayan gari face mala'iku guda biyu sun sako sai ɗayansu ya ce ya Allah ka baiwa mai ciyarwa mayewa kuma sai ɗayansu ya ce ya Allah ka baiwa mai riƙewa asara na 42 faladar sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
sadaka ba ta taɓa rage wata dukiya ba kuma Allah bai taɓa ƙarawa wani bawa ba yafiya da yake yi face ɗaukaka kuma wani bai taɓa ƙanƙan da kai ba saboda Allah face Allah ya ɗaukaka shi a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani dirhami guda ɗaya ya riga dinari guda 100 sai suka ce ya manzon Allah ta yaya sai ya ce
wani mutum yana da dirhami guda biyu sai ya ɗauki ɗaya daga cikinsu ya yi sadaka da shi kuma wani mutum yana da dukiya mai yawa sai ya ɗauka daga cikin faɗin dukiyarsa dirhami 100 sai ya yi sadaka da su na 43 rance ba tare da ruwa ba
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani musulmi da zai ba musulmi rance sau biyu face ya kasance kamar sadakar su ne sau ɗaya
na 44 ladan yafiya ga wanda bai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani mutum ya kasance yana ba mutane bashi ya kasance yana cewa bawansa
idan ka je wajen marashi ka daga masa ƙafa domin mu ma Allah ya yi mana rangwame sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya haɗu da Allah sai Allah ya yi masa rangwame
na 45 ladan yin azumin yini ɗaya saboda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
duk wanda ya yi azumin kwana ɗaya saboda Allah Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara 70
na 46 ladan yin azumin kwana uku a cikin kowanne wata da kuma ranar Arafa da ranar Ashura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
azumin kwana uku na kowanne wata da kuma azumin wata Ramadana zuwa wani wata Ramadana su ne azumin zamani baki daya kuma an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumin ranar Arafa sai ya ce
yana kankare zunuban shekarar da ta wuce da kuma wacce ta rage
kuma an tambaye shi akan azumin ranar Ashura wato 10 ga watan Muharram sai ya ce yana kankare zunubin shekar da ta wuce na 47 ladan yin azumin kwana 6 na watan Shawwal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya azumin watan Ramadana kuma ya bi shi da azumin kwana 6 daga cikin watan Shawwal to kamar yayi azumin zamani ne
na 48 ladan yin sallar tarawih tare da liman har ya gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai mutum idan yayi sallah tare da liman har ya gama za a rubuta masa ladan tsayuwar dare guda daya wato ladan qiyamul layl na 49 ladan haji karbabbiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
duk wanda yayi haji don Allah sannan bai yi ba tsaba ko jima'i ko bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi a wani hadisi kuma
yake cewa kuma haji kubutacce bai da wani sakamako sai aljanna na 50 ladan umara cikin watan ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace umara a cikin watan ramadan tayi daidai da haji tare da ni na 51 ladan yin aiki nagari a cikin kwanaki 10 na farkon watan zulhijja
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wasu kwanaki wanda ayyukan kwarai suka fi soyuwa ga Allah irin waɗannan kwanakin yana nufin kwanakin 10 na cikin watan zulhijja sai suka ce har da jihadi domin daukar kalmar Allah sai yace har da jihadi domin daukar kalmar Allah
sai dai wani mutum da ya fita da ransa da kuma dukiyarsa bai dawo da komai daga cikin su ba na 52 ladan yin layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ce ya manzon Allah menene waɗannan dabbobin layyan nan ne sai yace sunan babanku ne annabi Ibrahim sai suka ce to menene namu ya manzon Allah sai yace ga kowanne gashi akwai lada sai suka ce to gashin fa sai yace ga kowanne gashi na fata akwai lada daya na 53 niyya ta kwarai tana kai mumini ga matakai madaukaka cikin aljanna tare da gabatar da aiki daidai iko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace misalin wannan al'umman nan kamar misalin wasu mutane ne guda hudu na farko wani mutum ne wanda Allah ya bashi dukiya da ilimi to kuma shi yana aiki da iliminsa cikin dukiyarsa yana ciyar da ita cikin hakkinta na biyu wani kuma Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba to kuma shi yana cewa dama ina da kamar wannan da na irin aikin da yake yi a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to su biyu sun yi tarayya cikin lada na uku da kuma wani mutum Allah ya bashi dukiya amma bai bashi ilimi ba to shi yana ta hatsaniya cikin dukiyarsa yana ciyar da ita ba a cikin hakkinta ba na hudu da kuma wani mutum Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba to kuma shi yana cewa dama ina da misalin wannan da nayi irin abin da yake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to sun yi tarayya a cikin zunubi na 54 ladan neman ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
duk wanda ya bi hanya yana neman ilimi a cikin ta Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa aljanna
kuma lallai mala'iku suna dora fikafikan su saboda yarda da dalibin ilimi kuma lallai malami duk abin da suke cikin sammai da kuma abin da suke cikin ƙasai suna nema masa gafara har ma kifaye da ke cikin ruwa kuma falalar malami akan mai bauta kamar falalar wata ne akan sauran taurari lallai malamai su ne magada annabawa lallai annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba sai dai sun gadar da ilimi duk wanda yayi riko da shi yayi riko da babban rabo na 55 ladan malami da falalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
falalar malami akan mai bauta kamar falala tashi akan na ƙasa da ku sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai Allah subhanahu wataala da mala'ikunsa da ma'abuta sammai da ma'abuta kasai har tururuwa a cikin raminta kuma har da babban kifi suna yin salati ga wanda yake koya mutane alheri
na 56 ladan wanda aka kashe a jihadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
shahidi a wurin Allah yana da wasu bambance guda 6 za a gafarta masa zunubinsa cikin tunkuda ta farko sai ga mazaunan sa na aljanna za a tsiratar da shi daga azabar kabari za a amintar da shi daga tsoro mai girma
za a sanya masa wata hula ta nutsuwa ta yakuti daya daga cikin su tafi duniya da abin da yake cikin ta
za a aura masa hurul ain guda 72 kuma za a bashi citon mutum 70 daga cikin makusantansa
na 57 rauni wajen daukaka karamar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina yin rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ba za a yi ma wani rauni ba saboda hanyar Allah kuma Allah shi ya san wanda aka yi wa rauni saboda hanyarsa face ya zo ranar kiyama launin jini amma kanshin kanshin almiski
na 58 ladan jiran dako saboda saboda hanyar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jiran dakon rana daya saboda daukar karmar Allah yafi duniya da abin da yake cikin ta kuma wurin aje bulalar dayan ku a aljanna yafi duniya da abin da yake cikin ta na 59 ladan wanda ya shirya mai tafiya jihadi domin daukar hanyar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya shirya mai yaki to hakika yayi yaki kuma duk wanda ya maye mai jihadi cikin iyalansa to hakika yayi yaki na 60 falalar wanda ya roki Allah mutuwar shahada bisa gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya roki Allah mutuwar shahada bisa gaskiya to Allah zai bashi matsayin shahidi koda ko ya mutu a bisa shimfidarsa ne na 61 falalar idan da yake kuka domin tsoron Allah da kuma idan da yake tsaro domin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idanuwa biyu ta ba za ta shafe su ba idan da yayi kuka domin Allah da idan da ya kwana yana tsaro domin Allah na 62 ladan jarraba mutum akan tafarkin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
babu wani musulmi wanda wani abu zai same shi na daga wahala ko rashin lafiya ko damuwa ko kuma bacin rai ko wata cuta ko bakin ciki
kai ko da kaya ce wacce yake takawa face Allah ya kankare masa kurakuran shi da ita
na 63 ladan barin yin lalas da neman magani lalle an bujiro da annabi ziyara insha Allah tabbata ga shi al'umar sa a cikin barci sai ya ga al'umar sa a cikin su akwai 70 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an yi musu hisabi ba kuma ba tare da azaba ba waɗannan su ne waɗanda ba sa yin lalas da wuta kuma ba sa neman magani kuma ba sa yin shugumanci na shamfi kuma su a bisa Allah kadai suke dogara 64 ladan wanda yaransa kana suka mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani daga cikin mutane musulmi dake da yara uku waɗanda suka mutu suna kanana basu balaga ba face Allah ya shigar da shi aljanna na 65 ladan wanda aka jarrabce shi da karbe masa ganinsa kuma yayi hakuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lalle Allah ta'ala yace idan na jarrabci bawa na na karbe masa masoyansa biyu wato idanunsa kuma yayi hakuri to zan musanya masa su da gidan aljanna na 66 ladan duk wanda ya bar wani abu domin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai kai ba za ka taba barin wani abu ba domin tsoron Allah mai girma da daukaka face Allah ta'ala ya baka mafi alheri da gare shi 67 ladan kiyaye farji da harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya lamunce mun abin da yake tsakanin mukamukansa da abin da yake tsakanin kafafunsa biyu wato harshe da farji to zan lamunce mashi shiga aljanna na 68 falalar fadin bismillah yayin shiga gida da cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya shiga gidansa sai ya ambaci Allah yayin shigarsa kuma da wurin cin abincinsa sai shaydan ya ci da ƴan uwansa shaydanu ba ku da wurin kwana kuma ba ku da abinci amma idan mutum ya shiga gidansa bai ambaci Allah ba yayin shigarsa sai shaydan ya ci da ƴan uwansa shaydanu kun sami gurin kwana kuma idan bai ambaci Allah ba wurin cin abincinsa
kun sami wurin kwana da kuma cin abinci kun sami wurin kwana da kuma abinci
na 69 ladan wanda ya gode wa Allah bayan gama cin abinci ko shan ruwa ko sanya tufafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yace abinci kuma yace bayan ya gama godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abincin kuma azurta ne da shi ba tare da dabara ta ba ko kuma karfi na ba to an gafarta masa abin da ya gabata daga zunubin sa kuma idan ya sha abin sha sai yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sha da ni wannan kuma idan ya san ya sababbin tufafi sai kuma yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan na 70 wanda yake son samun sauki a lokacin da aiki yake yi masa wahala Fatimatu ai manzon Allah ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana buƙatar wanda za ta ringa yi mata hidima sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mai tare da mijinta Aliyu Allah ya ƙara musu yarda ba na sanar da ku ba abin da yake alheri daga abin da kuka tambaye ni
idan kuka taho wurin kwanciyar ku sai ku yi kabbara sau 34 kuma ku yi tasbihi sau 33 kuma ku gode wa Allah sau 33 to wannan shine yafi alheri a gare ku daga mai hidima ga yadda sigar take subhanallah sau 33 walhamdulillah sau 33 wallahu akbar sau 34 na 71 addu'a kafin saduwa da iyali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da a ce lallai ɗayan su idan ya nufi saduwa da iyalinsa sai yace da sunan Allah ya Allah ka nisantar mana da shedan kuma ka azurta mu lallai cewa idan aka hukunta samun yaro a tsakanin su to shedan ba zai cutar da shi ba ga yadda figar take Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana
na 72 falar neman yardar mace ga mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan mace ta sallaci sallolin ta guda biyar kuma ta azumci watan ramadana kuma ta tsare farjinta kuma ta yi wa mijinta biyayya to sai a ce mata ki shiga aljanna ta wacce kofofinta kika ga dama a wani kauli kuma duk macen da ta mutu mijinta yana mai yarda da ita to za ta shiga aljanna na 73 falalar kyautatawa ƴaƴa mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka jarrabce shi da wani nau'i na daga ƴaƴa mata sai ya kyautata musu to za su zamo mashi kariya daga wuta na 74 ladan sadar da zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake son a fadada masa arzikin sa kuma a yi masa zinkiri cikin gurabansa wato a riga tunawa da shi har bayan sa to sai ya sadar da zumunci 75 ladan daukar nauyin maraya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni da wanda yake daukar nauyin maraya kamar haka sai yace da yatsunsa biyu manoniya da kuma dan tsakiya wato ya hada su wuri guda na 76 ladan daukar dawainiyar matar da ba ta da miji wato bazawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake aiki domin taimakawa matar da ba ta da miji wato kamar wacce mijinta ya mutu ya barta da kuma mabukaci to kamar mai jihadi ne domin dauka kalmar Allah ko kuma mai tsayuwar dare da kuma azumtar yini na 77 falalar kyawawan dabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai mai imani yana kai matsayin mai azumi da sallah ta hanyar kyawawan dabi'unsa kuma da wani gida a cikin aljanna madaukaki ga wanda ya kyauta dabi'unsa 78 falalar jin kan halittu da kuma tausaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai waɗanda Allah ta'ala yake jin kansu kadai sune waɗanda suke masu jin kai saboda haka ku ji kan waɗanda suke a bayan kasa kuma wanda yake sama zai ji kanku na 79 sunan alheri ga musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace imanin ɗayan ku baya shiga har sai ya so dan uwansa abinda yake so wa kansa na 80 falalar jin kunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kunya ba ta kawo komai sai alheri kuma ya ƙara cewa kunya tana daga cikin imani kuma ya ƙara cewa abubuwa guda hudu suna daga cikin hanyoyin annabawa sune kamar haka kunya sanya turare yin asuwaki da kuma yin aure 81 ladan yin sallama ga mutane lallai wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace assalamu alaikum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace goma sai wani mutum ma ya zo suka yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace 20 sai wani mutum ma ya ƙara zuwa sai yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace 30 wato daga lada na 82 falalar fara sallama ga mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai sallama suna yana daga cikin sunayen Allah ya aje shi a bayan ƙasa to ku yada shi a tsakaninku lallai namiji musulmi idan ya gitta waɗansu mutane kuma yayi musu sallama kuma suka amsa masa to yana da wata falala a kansu ta tunatar da su yin sallama idan kuma ba su amsa masa ba to waɗanda suka fi su alheri za su amsa masa da abin da yafi nasu dacewa na 83 falalar hada hannu domin gaisuwa wato musafaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu waɗansu musulmi biyu da za su gamu da juna kuma su hada hannu domin gaisuwa face an gafarta musu baki daya kafin su rabu da juna na 84 ladan kare mutuncin dan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kare mutuncin dan uwansa musulmi Allah ta'ala zai kawar masa da wuta daga fuskar sa ranar kiyama na 85 ladan kaunar mutanen kirki da kuma kudayin zama da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai kana tare da wanda kake so Anas yace wani abu bai taɓa faranta wa sahabbai rai ba kamar farin cikin su da wannan hadisi
na 86 falalar masoyan juna don Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ta'ala ya ce a cikin hadisul qudusi masoyan junan su saboda ni suna da wani abin hawa na haske wanda annabawa da shahidai suna kwadayin cewa ina ma dai Allah ya ba su irin shi na 87 falalar wanda yayi wa dan uwansa musulmi addu'a ta kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
wanda yayi wa dan uwansa addu'a ta alkhairi a boye sai mala'ikan da yake tare da shi yace kai ma Allah ya amsa maka kwatan kwacin haka
na 88 ladan roƙarwa mu na 88 ladan roƙarwa mu'minai maza da mata gafara a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya nema wa masu imani maza da masu imani mata gafara a wajen Allah duk wanda ya nema wa masu imani maza da masu imani mata gafara to Allah ta'ala zai rubuta mashi akan kowanne mai imani namiji da mai imani mace lada akan haka na 89 ladan wanda yayi nuni zuwa ga alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yayi nuni zuwa ga alheri to yana da lada kutankwacin duk wanda ya aikata shi
na 90 ladan kawar da cuta daga hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai na ga wani mutum yana juyawa a cikin gidan aljanna saboda wata itaciya da ya dauke ta daga kan hanya wacce ta kasance tana cutar da mutane na 91 ladan yawan dawama akan aikin alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai Allah ta'ala baya gajiyawa har sai kun gaji kuma babu shakka mafi soyuwar ayyuka a wurin Allah ta'ala shine wanda aka dawama akan sa koda kuwa kadan ne
na 92 ladan barin wasanni da yin ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni na lamun cewa duk wanda ya bar wasanni wani gida a gefen aljanna koda kuwa mai gaskiya ne wato wanda suka saba wa shari'a kuma na lamun cewa dukkan wanda ya bar ƙarya wani gida a gidan a tsakiyar aljanna koda kuwa da wasa yake yi na 93 ladan wanda yake boye fushinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan wanda ya boye fushinsa kuma yana da ikon aiwatar da abin da yayi nufi to Allah ta'ala zai kira shi ranar tashin kiyama a tsakiyar halittu baki daya sannan ya bashi dama ya zabi wanda yake so a cikin ƴan matan aljanna na 44 na 94 falalar wanda aka yabe shi da alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda kuka yabe shi da alheri to aljanna ta tabbata a gare shi kuma duk wanda kuka ambace shi da sharri to wuta ta tabbata a gare shi kuma ku shaidun Allah ne a bayan ƙasa na 95
ladan wanda yayi sauki ga musulmi kuma ya rufa masa asiri kuma ya kasance cikin taimakon sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan wanda ya kawarwa wani mumini wata masifa daga cikin musifin duniya, to shi ma Allah zai kawar masa wata masifa daga cikin masifin lahira. Kuma duk wanda ya rufa wani musulmi asiri, to shi ma Allah zai rufa masa asiri a duniya da lahira. Allah yana taimakon bawa, matukar bawa bai gushi ba, yana taimakawa dan uwansa.
Na 96, falalar wanda ya tabbata akan hanyar ilimi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace
duk wanda ya shiga wata hanya ta neman ilimi, to Allah ta'ala zai sauƙaƙe mashi hanyar shiga aljanna. Kuma wasu mutane ba su taɓa taruwa ba ɗaya daga cikin gidajen Allah ta'ala, suna karanta littafin Allah kuma suna koyar da shi a tsakaninsu, face nutsuwa ta sauka a gare su, kuma rahama ta lullube su, kuma mala'iku su zagaye su, kuma Allah ta'ala ya ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi.
Kuma duk wanda aikinsa ya makarar da shi, to dangantakar shi ba za ta kai shi gaba ba. Na 97,
dan duk wanda ya yi niyyar aikin alkhairi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi rufin aikata alkhairi amma bai samu damar aikatawa ba, to Allah ta'ala zai rubuta masa lada ɗaya cikakke saboda wannan niyyar tasa. Idan ko ya yi rufin aikata alkhairi kuma ya samu damar aiwatar da shi, to Allah ta'ala zai rubuta masa lada goma har zuwa ninki 700, har zuwa ninkin baninkin mai yawa. Kuma wanda ya yi nufin aikata barna kuma bai samu damar aikata ta ba, to Allah ta'ala zai rubuta masa lada ɗaya cikakke. Idan kuma ya yi nufin aikata barna kuma ya zartar da abin da ya yi nufin,
to sai Allah ta'ala ya rubuta masa alhaki ɗaya. Na 98, ladan yin dogaro ga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
da a ce kuna dogaro ga Allah, dogaro na gaskiya, to da an azurta ku kamar yadda ake azurta tsuntsu, ya yi sama ko ba shi da komai, amma kuma ya dawo gidansa a koshe.
Na 99, ladan wanda ya sanya burinsa shi ne lahirar shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
duk wanda burinsa shi ne lahira, to Allah zai sanya mashi wadatuwar shi a zuciyarsa, kuma Allah zai tara masa ƙarfinsa a guri guda, kuma duniya za ta zo mashi alhali tana kaskantacciya a bisa dolenta.
Na 100, falalar shugaba mai adalci da soyayya don Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane 7 Allah zai yi musu inuwa a ƙarƙashin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa. Na 1, shugaba mai adalci da kuma saurayi wanda ya ginu akan bautawa Ubangijinsa, da kuma mutumin da zuciyarsa ta ratayu da masallaci, da kuma mutane guda 2 waɗanda suka so junansu domin Allah kuma suka rabu da juna domin Allah, da kuma mutumin da wata mata kyakkyawa mai mukami ta buƙace shi da yi lalata da ita sai ya ce mata shi yana jin tsoron Allah, kuma da mutumin da ya bayar da sadaka da hannunsa na dama kuma ya ɓoye ta har hannunsa na hagu bai san abin da damansa ya bayar ba, kuma da mutumin da ya tuna Allah alhali yana shi kadai har ya fashe da kuka. Na 101, falalar masu adalci a cikin komai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai masu adalci suna kan wata matakala ta haske a wurin Allah, suna zaune a daman Allah mai rahama, kuma duk hannayensa 2 na dama ne, su ne masu tsayar da adalci a cikin hukunce-hukuncensu tsakaninsu, kuma da tsakanin iyalansu, kuma da dukkan abubuwan da aka ɗora su a kansu.